Mai shari'a Emmanuel Aginmi ya karanta hukuncin kotun kolin da ya bai wa 'yan Najeriya damar ci gaba da amfani da tsoffin takardun kuɗin na naira 200,500 a ranar Juma'a 3 ga watan Maris da muke ciki, inda kotun ta yi watsi da buƙatar da Anthony Jalal na tarayyar ƙasar da na jihohin Bayelsa da Edo suka shiga tun farkon shari'a na cewa kotun kolin ba ta da hurumin sauraron wannan ƙara. Kotun kolin ta kuma soke manufofin gwamnatin tarayya na sauya fasalin takardun kuɗin naira, inda ta bayyana matakin a matsayin yi wa kundin tsarin mulkin ƙasar na shekarar 1990 da 99 kamar yadda aka yi wa gyaran fuska karen tsaye. Barista ne na Sara Kogo, fitaccen lauya ne a Najeriya.
Idan ana da kaddama tsakanin gwamnoni da shugaban kasa, dama can ne ya kamata a je ita ce kotuwa da take tana raguwa wannan cikakken matsalar. Sannan wannan wanda yake ƙarƙashin sashi na 16 na tsarin mulkin Najeriya ya bude wanda zai shafi tsallan arzikin kasar gaba ɗaya da kuma zamantakewar jin daɗin jama'a gaba ɗaya na kasa. Da haka a ta bada hukunci wanda zai kawo natsuwa da daidaito da kuma hankali a cikin da ake tafiya da ƙasar nan. Wannan wato kashedi ne ga gwamnatin tarayya a rika girmama matoka da goda. Gwamnatin Najeriya musamman shugaban Muhammadu Buhari sashi na 130 ya ce kai ne babban jami'in gwamnati, kai ne ke da alhakin tsabtace ɗa'a da kuma biyayya da kuma yadda zai kamata a rika girmama hukumomi daidai da sashi na 21 da 23 da 24 na tsarin mulkin gida. Saboda haka shugaban ƙasa ya kamata ya kira ministan shari'a daidai da gurin ministan sashi na 147 a yi mashi magana cewa ya dawo ya rika duba ya rika tsabtace harkokin shari'a a ƙasar.
Gwamna Bello Matawalle na jihar Zamfara ya bayyana jin daɗinsa game da hukuncin kotun kolin.
To za mu yi hamdala ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sa yau wannan hukunci da kotun koli ta yi ya nuna ma al'umma cewa wannan abu ne wanda ya dami kowa da kowa. Saboda haka wannan hukunci da ta yi ba abin da za mu ce sai mu yi godiya ga Allah ko mu yi godiya ga waɗannan alƙalai da suka nuna su ma suna tare da talakawa, suna tare da al'umman Najeriya. Kuma duka wannan hukuncin da suka bada su bakwai ne suka bada shi, babu mutum guda wanda ya kauce ma wannan hukuncin da aka yi. Da haka alhamdulillah mun gode Allah.
Mala Aminu Junaidu shi ne Anthony Jalal na jihar Zamfara, inda ya ce
ko duk abin da muka nema kotu ta bamu. Na farko dai ta ce shugaban ƙasa lallai shi ke da dama ya ba babban bankin Najeriya umarni cewa su canza kuɗi daga tsohi zuwa sabbi. Amma kafin a yi wannan, kamar yadda muka magana kwanakin ba, cewa sai an ba da isasshen sanarwa wato notice wanda hankali ke kamawa. Ga abin da ta ayyana wanda za a ansa cajin da aka sa cewa in ka an shi fiye da kaza, ga abin da zai biyuwa ba na cajin za ka biya, kuma shi ma ko taso ki tashi ba dai ba. Sannan ko ta amince cewa daga yau a cewar unhwani cikakkun kuɗi har 31 wannan shabu 2023. In kallon sanadu mana watan uku kenan akwai ƙarin wata tara daga yau.
Kano a gabi ne mukamin SA1 shi ne lauyan da ya kare waɗanda ake kara a gaban kotun wato gwamnatin tarayya, babban bankin CBN da Anthony Jalal na tarayyar ƙasar, inda ya ce dole ne waɗanda ake kara su bi umarnin kotun kolin don mutunta dokar ƙasa.
Has spoken. I expect the CBN to comply. I expect the president to comply. We are a nation under law. The Supreme Court has spoken and we are bound.
Ko menene an ga sake cewa akan matsayin na kotu? Malama Rukayya mai sai da fara da nuno a birnin tarayya Abuja.
Eh to gaskiya na ji dadin hakan sosai, a cika ba da amfani na ji dadin shi. Amma gaskiya kwanakin bayan rashin wannan kudin kan gashi nan kasuwar mu gaba daya tarwa sai. Mu dai gwamnati dai ta mana adalci, ta mai dawar da kudin nan mu samu, mu ma mu dan samu kasuwa kamar yadda muke yi da
jihohi 16 a ƙarƙashin jagorancin Kaduna, Kogi da Zamfara su ne suka shigar da ƙarar a gaban kotun kolin tun farko da ta soke manufofin kuɗin na gwamnatin tarayya, inda kotun ta ce an ƙuntata wa 'yan ƙasa da ba su ji ba su gani ba. Duk ƙoƙarin ji ta bakin gwamnatin tarayya, bankin CBN da Anthony Jenner a yayin haɗa wannan rahoton da ya ci tara Lima Abdulrahman Umari, Amurka daga Abuja, Najeriya.